أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شا ترى دوّت عن القادة شكرا ترى بود الهدوء الأربعين دا دا بيار هجرية وانديدا تدا شا بقوا دوّت عن بيار شكرا ترى بود إشرن دهود ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka a sunan na al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na nawa ne eh gomiya tara da to ban da tabbas ne sai na leka wannan kin nake gomiya tara na dai kenan kafin mu ganshi zamu ga ma fa Allah bika guda ko dai ko biyu na 40 da eh yawa daga Mansur ibn Ammar annahu ru'iya fil manami shi an ganshi Mansur ibn Ammar cikin mafarki faqila lahu sai aka ce mishi ma fa Allahu bika mi Allah ya aikata da kai wanda muke ga yan uwa ina kawo su saboda cikin littattafan da suke burge ni sosai akwai littattafan da suke bayani akan sha'anin lahira ko magabata yadda suka kare da abin da suka tar da lahira galibin su so ga ana ta bayanin cewa ga abun da ya faru a gare su abubuwa na ban mamaki na alheri a wajen mutuwa su ko bayan sun mutu ko jiya na karanta wannan mai tafsirin gayatul amani Allah mushi rahama da jin kai wanda ya taho muta yana rishin lahiya ta rasuwa ce ma suka taho suna ta kuka ya hoshe da dariya yace kuma kan ku kuka yace kuma kan ku kuka ni na kare rayuwa ta alahiya kuma lahiya zan mutar da daga nan bai tashi ba Allah mushi rahama yi kalmar shahada ya abun nan ya rasu ma'ana ku da buku san tabbas din makomaku yadda za ta kare ba da saurin lumwashin kanku za ku ma kuka yake cewa Mansur ibn Ammar yake cewa an ganshi cikin mafarki aka ce mishi me Allah ya aikata da kai yace Allah ya tsaida ni a gaban shi yace ya Mansur da me ka zo mini yace ya Allah da hajji 36 yace ko dai ban amsa ba yace da me ka zo mini ya Mansur yace na zo maka da khatma ta alqur'ani sabka ta alqur'ani 360 yace ko dai ban amsa ba yace me ka zo mini ya Mansur yace na zo maka da kai yace yanzu ka zo mini da abin da ya kamata ka zo mini je kana maka gafara kaga yake nuna cewa ba dan aikin ka ba ka kai igtirari da ruduwa da yawan aiki kai kokari hayo hatan Allah madaukin sarki a ce ya karba kuma ya maka rahama wannan cikin at-tazkirati fi ahwalil mauta wa umurul akhirah na al-Imam al-Qurtubi yana baka labarin lahira tun daga mutuwa har zuwa tashin kiyama har kowa ya shiga aljanna me zai zama na azar a tarda me za a samu littafi ne wanda yana da kyau sosai al-Imam al-Qurtubi ya hada shi at-tazkira da jima mun yi wasu fa'idodi cikin shi ya 48 yake cewa Muhammad ibn al-Husayn yake cewa naji babana yana cewa na gama arufin al-kharfi cikin barci sai nake ce mishi me Allah ya aikata maka yace yayi mini gafara yace bi zuhudinka da zuhudinka da war'unka yace a da wa'azi guda ɗaya da ya amsa mani da Namaz ibn Simak kuma da nan lazumci talauci kuma da nake son talakawa wa'azin da Namaz ibn da yamma ibn Simak shine abinda ma'rufu ya rawaito yace wata ran ina wucewa zuwa garin Kufa sai na tsaya waje wani mutum ana ce mishi ibn Simak yana ma mutane wa'azi cikin zancen shi sai yake cewa duk wanda ya kauda kanshi gami da Allah shi ma Allah zai kauda kai gare shi gabaki daya duk wanda ya fuskanto zuwa ga Allah da zuciya shi Allah zai fuskanto gare shi da rahama shi yace wa aqbala bi wujudil khalqi kuma sai ya sa duk halittu su fuskanto zuwa ga wannan bawan Allah yace duk wanda ya kasance so daya ga Allah to Allah zai kasance mishi lokaci mai tsawo yace wannan wa'azi sai ya shiga cikin zuciyata na fuskanta zuwa ga Allah na bar duk abin da nake tare da shi sai hidima ta ubangiji na yace sai na ambaci wannan zancen ga shugabana yace wannan wa'azin naka ya wadatar idan kan rike shi yanan kaga duk wasu abubuwa da yake yi wa'azi guda ɗaya shi yasa ake son ka kasance mai yin wa'azi mai yin sanatarwa kullun ka da kosa yayi tai baka san ba dalilin ka ko bayanin ka musamman mu abinda Allah yake kara mana karsashin karatun nan wallahi ba kamar wannan tasjirin da ake yi saboda konin da shekara nawa in kan rasu wani zai dauka ya abun nan ya amfana da wannan abun ba yanzu ba yanzu kai sha maka kai da wani yana ji ko wani bayyaji ko da yanzu ma akwai masu ji alhamdulillah amma ka san cewa matukar kawai in kai abu dai kai roƙon Allah kai ikhlasi gare shi buhus wannan bahasi suka duka da ake yi a ka'ida a tsari na duniya wanda ake duk wanda yake da doktora yana bahasi ne ya bi shi ta ka'ida yayi nashara shi ta kalkashin wata majalla ko ta kalkashin wata naduwa ko ta kalkashin kaza duka wannan bai sha mini kai ba kawai in nayi in yi raka'a biyu roki Allah ya karba yi mini duka wannan bata lokacin wanda yayi a shekara in ka aika ma wata lajana hayta shekara bata abun nan bata nashara ba kana ta jiran su amma in ya zamana kamar yadda magabatan mu haka nan suke in dai dan Allah kake yi kai kawai ka roki Allah madaukin sarki ya karba maka sai zamana abun nan ya zamana abun amfani ne duniya da lahira haka muke fata muke ta addu'a babu na nawa zan mu tashi na 176 ko babu nahi anil kalami fi salah kai wannan ba gurin bane na budo babu salatu ala nabi ko sallallahu alaihi wasallam babu na 181 al-imam abi daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala yake cewa babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud baban dake bayani salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya hadisi na 972 yace al-imam abu daud haddathana habs ibn umar akhbana shu'ba an al-hakam an ibn abi layla an ka'ab ibn ujra qala yake cewa qulna muka ce au qalu ko sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin allah amartana an nusalli alayka ka umarce mu maka salati wa an nusallima alayka mi maka sallama fa amma salamu faqad arafna amma sallama ita mun santa ita ce assalamu alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka ya nusalli alayka ya zan mi maka salati qala sai yace qulu ku ce allahumma salli ya allah kai salati ala muhammad ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid haka yace ya kamata ku mun zan mutar da can gaba cewa sun hadu wannan ne lokacin da Allah ya aika su ya sabko suratul ahzab inna allaha wa malaikatu yusalluna ala yes wanda Allah yake cewa sun Allah yana salati da shi salluna ala nabiyya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan da aka hadu haka sallama sun santa assalamu alayka ya rasulullah da makamantan shi amma salatin yaya ake nihi da shi sai annabi ya gaya musu wannan nan gurin al-imam mai sharhi yake cewa salati shine addu'a da neman rahama da neman gafara da kuma daga yabo kyakkyawan yabo daga Allah zuwa manzon shi daga bayu kuma shine cewa neman kwararo rahama ga mamma ta alkhairun duniya da lahira daga Allah zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam hakika Allah ya umarci mu ne game da haka kuma sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne yi ma annabi salati a cikin jumla wasu suka ce wajibi ne duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne aka amshi salati wasu suka ce wajibi ne su zunubi yana faduwa idan mutun ya kawo shi so daya a rayuwar shi ko da so daya ne abinda ke wani wannan kuma mustahabbi ne haka yake cikin littafin al-lama'at a cikin al-mirqat yake cewa ka sani cewa malamai sun yi sabani cikin umarnin da Allah ya kawo ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima shin umarni ne na mustahabbanci ko na wajibi shin sannan salati ga annabi farilla ce ta aini ko ta kifaya shin kuma yin salati ga annabi wajibin shi yana maimaituwa duk lokacin da aka ji an ambace shi idan an ambata ko kuma a majalisi ɗaya in kai so ɗaya ya wadatar Shafi'i Allah musharama ya tayi akan cewa salati ga annabi a zama na ƙarshe farilla ne cikin sallah jumhurun malamai sun tayi akan cewa sunna ne amma abin da yake abin dogaro a gare mu shine cewa wajibi ne yace wal kalamu zance cikin wannan mas'ala yana da tsawo malamai sun tsawo sun kyautata daga cikin malamai sun yi rubutu mun kun gara na taulita da kawuna alqaulu da badi fi salati ala alhabibi shafina al-imam as-sakhawi to salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai littattafai jingim suke da akan shi yana da yawa yake cewa al-imam al-allama al-khafaji cikin nasimur riyad sharhin shifa ne sharhi ne na ash-shifa ta al-imam qadi iyad ya kyautata wannan babe da wannan mas'ala Ibn al-Qayyim shi ma ya kyautata cikin Jala'ul Afham fi salati ala khair al-anam sunan ya kwance mun ya ga ya kai shekaru masu diyawa da abun gakin shi yace fa kaifa nusalli alayka ya zammu maka salati wannan yana nuni akan cewa duk lokacin da wani abu ya rikice ma mutun cikin addini ko fahimtar shi ta kubuce mishi injimalan wajibi ne ya saburo ya tambaya kada ya ce yayi shi da ka ya tambayi wanda ya sani nan da yake cewa qulu ku ce wanda suka yi hujja akan cewa salati ga annabi wajibi ne bayan tahiyya sun yi hujja da wannan me yasa saboda tambayar wanda suke suna nihin a cikin sallah a cikin sallah ya ma'aikin Allah assalamu alaikum ya rasulullah mun san da wannan amma yi maka salati yaya zanmi cikin tahiyya ita sallama akwai ta mun santa to amma yi maka salatin yaya ne wanda suka tai akan wannan cewa qulu umarni ne ga Allah ya ce sallu umarni ne kuma ga annabi ya karfafa ya ce qulu umarni ne bi duka suka hadi yayin nunin cewa salati gare shi cikin sallah wajibi ne shine hujjar Shafi'i akwai duka me yake da sunan din rawaya rawayoyin da kuma akwai ruwa da take wanda suka tai akan wannan cewa wajibi ne Umar da dan shi Abdullah da Ibn Mas'ud da Jabir ibn Zaid da Sha'abi da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da Abu Ja'far al-Bakir da Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq da Ibn al-Mawaz wanda Imam al-Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi haka ya zaba cikin bayanan shi kaga dan Malikiya ne amma nan ya mun mutawai ya koma wura tai akan cewa wajibi ne da samari kus tai akan wajibi sun tai akan cewa sunna ne amma su suna tahiyya akan doran cewa hujja inda ta tai can muke tare da ita mu haƙiƙun ne jumhurul malamai suka tai akan cewa ba wajibi bane cikin su akwai Malik da Abu Hanifa da daliban shi da Sauri da Auza'i da wasu malamai Tabari da Tahawi suka ce malaman harko da na ƙarshe sun yi ijma'i akan cewa ba wajibi bane Shaukani yake cewa da'awar ijma'i da suka yi gaskiya da'awa ce wadda bata kamata ba saboda kaga maganganun wanda aka kawo sahabbai da tabi'ai da malamai wani yazo ya ce an yi ijma'i bazan mayar da wannan ijma'i ba sai dai mu ce ba za a yi dalili akan wajibcin salati bayan tahiyya ba cikin wannan hadisin da aka yi umarni da sauran hadisan da ke baban nan saboda ƙarshen lamarin su dai sun ambaci mutlaqus salati ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana yiwa ya kasance wajibi a cikin jumla sai ya zama na mutun ya aikata umarnin da aka umarce shi a ciki cikin sallah ko wajen sallah tare da ƙarin cewa ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima sai dai yana yiwa ya zama da in dalili akan wajibcin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a hujja da shi da abinda Ibn Hibban da Hakim da Baihaqi suka huddo malami Ibn suka inganta Ibn Khuzaimah huddo cikin sayin shi da Darqutni daga hadisin Abi Mas'ud da ziyada cewa kaifa nusalli alayka izana hanu sallaina alayka fi salatina yaya zamu maka salati ya ma'aikin Allah in muyi maka sallama cikin sallan mu kaga kyarara sun kawo ci a cikin sallah a wata ruwaya suka ce kaifa nusalli alayka fi salatina yace karshen dai abin da ke cikin wannan cewa annabi ya bayyana musu inda za a yi salatin wannan kuma mutlakin sallah ne a cikin ta babu wannan ma dai bai biya wajibi bai sabke ba a ce cewa salatin ya zama wajibi sun tambaya kawai a ina za su yi kuma yaya za su yi kaifiya suka tambaya ba hukunci ba mun lura da kyau cewa suka kaifa nusalli alayka fi salatina kaifiya suka tambaya ba cewa ba salati gare ka meye matsayin shi kenan kaifiya ce kuma annabi ya bayyana musu shine cewa a katahiya ta ƙarshe yana yiwa aka hujja a yi kawo uzuri da cewa al-awamir al-mazkura umarnin da aka kawo cikin hadisi karantar da kaifiya ne bata nuna wajibci fa innahu la yashku mallahu zawqun baya shaku duk wanda yana da zauki na ilimi cewa wanda yake ce ma wani shi a duka dirhaman kafai a dika ha iyahu asirran am jaharan zan baka dirhami guda yaya kake so in baka shi a boye ko cikin jama'a kawai ka je ka ce yace a bani shi asirri wannan ka ce umarni ne kake ma wannan bawan Allah ba umarni bane zan ce mallan zulki zan baka dala 20 a taro kake so in baka ita ko asirri sai ya bani amsa ya ce a bani ita dai asirri to wannan abanikin za a ce wajabta mun ne yake ba magana wajibi bace amsa ce yake bani akan tambayar da nan mushi kenan su ma haka ne sun tambaya annabi Allah ya ce mu maka salati yaya ake yin shi kawai ba su kaifiya amma wajibi ba ba anan ba eh dai a wani gurin yace la amran bil ida'i nan ba umarnin badawa bane ake yi balle ma ka ce umarni ya kasance umarnin da za a ce al'amru li alal wujub umarni akan wajibi umarnin da bayyana wasu muqaddimat babu wani sababin da ya jayo shi babu wani sababin da ya jayo shi kamar al'amru ba'da al-hazar umarni bayan an yi hani fa iza qudaita salat fantashru fil ard zuwa a tashi a tayar juma'a neman kasuwanci bayan an yi sallar juma'a wajibi ne amma dai da yake an yi hani kahin haka in an tsaya da sallah ka ku yi ciniki an hana saye da sayarwa da aka gama kuma aka ce an ba ku izini to duk wani umarnin da ya zamana da kai wani abin da yake boye wannan bayan shi da ko wani sababin da yasa aka fade shi ba a dokar shi akan wajibi ba a dokar shi akan wajibi kamar ala sabilin misali ce malam da Allah muka gama karatun nan ina ne kamata mu tai bakin tasha zan mu tai ko kuma gidana zan mu tai sai ya ce a mu tai gidanka ne wannan umarin da yake mun mu tai gidanka zan ce a wajibi ne ya wajabta muni a amsa ce bani ta tambayar da na bashi amma in a haka ban mishi magana ba babu komai kai ce in mun tashi da Allah mu tai gidanka kawai wannan sai mu ce to wajabtawa ne yake saboda magana shi ba abin da ya gabace to shine irin wannan a usulul fiqh dole an kiyaye wannan al'amru yufidul wujub ba haka mutlaqan ba kawai hadisi na 973 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana yazid ibn zurai akhbarana shu'ba bi hadha al-hadisi yace salli ala muhammad wa ala alihi muhammad kama sallaita ala ibrahim kenan cikon wancan hadisin ya kawo shi kuma sigar da ya kazo da ita nan gurin nan gurin da ake cewa kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai salati ga annabi ibrahim ambatan kebance annabi ibrahim tsakanin annabawa wannan dan saboda kasancewa shi kakan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi akai umarni mu yi mutaba'a ga annabi ibrahim cikin usuluddin asali na addini da tauhidi mutlaq da al-inqiyadul muhaqqaq da me kawiya tabbatacce haka aka umarce maka al-imam mulla ali al-qari wa da cikin al-mirqat me yasa cikin annabawa gaba ɗaya wajen nawa ba a ce ba kama sallaita ala musa kama sa duka Allah ya musu salati me yasa aka zabo annabi ibrahim kadai al-imam mulla ali al-qari ce saboda shine kakan annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine aka umarce mu cikin usuluddin mu koyi da shi annabi yayi koyi da shi cikin nailul awdar al-imam shaukani yake cewa an kawo iskali malamai da dama kwatamta yi ma annabi salati ga annabi ibrahim kamar yadda ya abko cikin wannan ruwayar da iyalan gidan shi kamar yadda cikin wata ruwaya a ka'ida ko ta balaga al-mushabbahu duna al-mushabbahu bihi fil ghalib wanda aka kwatamta yahi wanda aka kwatamta da shi cikin galibi annabi muhammad mun san sallallahu alaihi wasallam yahi annabi ibrahim daraja da iyalan gidan shi yaya akai kuma a ce allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala ibrahim mun san ku cewa annabi muhammad yahi annabi ibrahim daraja kamar yanzu mu ce ya allah ka ba ma dan gwata kudi kamar yadda ka ba malam sarki fulu shin shi yanzu in muka duba cewa da aka yi tashbihin shi da malam sarki mi za a yi tunanin cewa ya hi shi kaga bai kai shi ba kuma ka kwatanta shi inda har zaka nema mishi wani abu wanda ya kasance a ce ya dace to ita tashbihi da wanda ya hi shi daraja wanda ya hi shi wannan abun da kake nema mishi amma a ce ka mishi salati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da afdalul anbiya ala al-idla kuma a ce kamar yadda aka ma annabi ibrahim bayan ku ya hi shi daraja yace to wannan tashbihin malamai suna kashi anan yace nan amsar da za a bada malamai suna bada amsoshi da yawa a wannan gurin cewa nan gurin al-mushabbahu majmu'u salati ala muhammad wa alihi bi majmu'u salati ala ibrahim wa alihi nan sai a ce abinda ake nihi bayan salatin shi nashi na karan kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka dada mishi akan wani salati kamar na annabi ibrahim da iyalan annabi ibrahim sai zamana yana da nashi dama kuma kake nema a ƙara mishi irin na wani kenan zai zamana in an gama fifiko bisa fifiko cikin alayen annabi ibrahim ku shine mafi girman annabawa shine iyalan gidan shi suke kumshe da annabawa masu yawa shi yasa aka zabo shi aka ce iyalan gidan shi yace sai zamana mushabbahu bihi anan aqwa ta wannan huska zai zamana in ka fahimci wannan zaka gano cewa ma salatin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfi game da nasu gaba daya daga ciki wasu sun ce tashbihin na an gama shine da asalin salati ba daidai gurgurdan ba wasu amsa wannan amsa ce ta harko da nan ba ta bi yace wasu sun ce ana nihin kawai ka mishi salati kamar yadda annabi ibrahim ma ka mishi salati amma wajen kai wannan gurgurdan su da kadarin su wannan kuma ba shi ake nema ba kawai da yadda kan ma annabi ibrahim salati yadda ya dace da shi ka mishi kuma muna nema annabi muhammad ma ka mishi salati shi ma yadda ya dace da shi kamar yanzu danka ala sabilin misal misali ne wani kato babban da ya kai shekara 25 ko 28 yana terminal sallah ta zo ala sabilin misal ka ba ma danka karami wanda yake dan shekara 5 ko dan shekara 10 ka ba shi dala 20 shi zai yi bayyan sallah shi ma wannan babban ya tauce baba kamar yadda ka ba wani kudi ni ma sai ka ba ni kudin bayi yana nihin dala 20 kamar yadda aka ba wancan kawai dai yana nihin mujarradul i'da mujarradin badawa yake nihi to shi ma nan wasu suka ce badawa kawai ake nihi ba zancan kadarin ba kadarin kuma kowa a bashi daidai wanda ya dace da shi da matsayin shi amsa ta uku wasu suka ce tashbihin ya zo nan ne cikin salati ga iyalai amma nan sabanin zahiri ne dan ya zo cewa har ambata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan shi nan gurin yake cewa barik ala Muhammad kai albarka albarka shine tabbatuwa da dawama kamar ya ce barakar ba'irul raqum ya durkushe innaka hamidun majid ay mahmudul af'al mustahiqul li jami'il mahamidi kai ne ka cancanci dukkan wani yabo da wata godiya saboda ka dace da ita da saboda cikin siga akwai mubalaga da hamid da majid siga ce ta mubalaga kamar yadda muka yi bayani akan rahim a cikin tafsiri hadisi na 974 al-Imam yake cewa da sana Muhammad ibn al-Ala akhbarana ibn Bishr an misra al-Hakam bi isnadihi bi hadha ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid qala Abu Dawud yake cewa rawahu Zubair ibn Adi ya rawaito shi daga Ibn Abi Layla yace kamar yadda Mus'ar ya rawaito shi sai dai shi yace kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa saqa mislahu ya koro kwatankwacin wannan hadisin Abu Dawud da Allah mashi rahama yana kama na sabanin sigar ne ta salati yadda ake abun gaginta hadisi na 975 al-Imam yake cewa haddasan al-Qanabiyyu an Malik ha akhbarana ibn Sara an ba'ana ibn Wahab akhbarani Malik an Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi annahu akhbarahu ya bashi labari ayati akhbarani Abu Humayd as-Sa'idi annahum qalu su sun ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alayka ya yazamu maka salati qala sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid haka ya ba su da wannan sigar a nan gurin nan gurin yake cewa akhbarani Abu Humayd da tasgiri ne yace ya Rasulullah ya zo maka salati yace ya zo cikin wani bangare na wannan tambayoyin yace lokacin da aka sabko inna Allahu malaikatu salluna ala nabi da aka sabko ta ne suka zo suka ce ya ma'aikin Allah Allah ya umarce mu da muka salati sallama da sallama sallama mun santa amma salatin yaya zaka umarce mu yi sai ce ku ce kaza sai ya gaya musu wannan nan da yace salli ala Muhammad huwa alamun manqulun min Mahmud nan sunan Muhammad da muke tafada alam ne wanda an ciro shi daga sunan mafa'ul ne daga mudaf an yi mishi suna ne saboda ilhamin bayan Allah ilhami ga kakan shi Abdul Muttalib ya sa mishi sunan Muhammad li yahmiduhu ahlus sama'i wal ard saboda mutanen sama da kasa su rika mishi godiya mun san da cewa suna yana da tasiri akan wanda aka ma duk wanda zaka sama danka suna samu suna mai kyakkyawar ma'ana kuma ka cika zuciyarka da gurin haka nake so ya kasance sai sunan wannan ya bi shi wa kad haqqaqa Allahu raja'ahu Allah ya tabbatar mishi da abun gakin shi kenan da yake ake yace Muhammad abun yabo wanda za a yawaita yaban shi kuma haka ta kasance wa min thumma kana yaqulu kama akhrajahu al-Bukhari shi yasa yake wada kamar yadda Bukhari ya hudo cikin tarihin shi wa shaqqa lahu isman min ismihi liyajillahu fazul ashi mahmudun wa haza muhammadu an Allah ya tsaga ma annabi suna daga cikin sunan shi dan a yabe shi shi Allah mai al-arshi mahmud shi kuma wannan annabi sunan shi muhammad yace shine mafi girman sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya tattaro dukkan wasu abubuwan yabo da siffa ta godiya ta aibe shi babu wanda ya hada ta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne ya kasance aka bashi liwa'il hamdi tuta ta yabo kaga alhamdu dai yazo kuma shine sahibul maqamul mahmud al-mahmud dai yazo allazi yahmiduhu fihi al-awwaluna al-akharun da mutanen farko da na karshe gobe kiyama in ya roki Allah a hudda mu daga cikin tsananin da ake wanda mutanen farko da na karshe zasu yabe shi su gode mishi kaga dai sunan shi yana ta tabbata Muhammad in yana ta tabbata yace wa alhamu min jama'i jawami'il hamdi hina yasjud bayna yadayhi bihi rabbuhu li shafa'atil uzma kuma Allah ya kimsa mishi tarshashe na godiya ga Allah wanda ba a taba yaban Allah da wannan ba a taron kiyama Allah zai sujada ya ma Allah dan a rabi tsakanin bayu al-maqamul mahmud aka bashi wanda ba a ba wani ba kuma an sanya ma al'umma shi cewa alhamaduna masu godiya dan saboda godewa da suke a cikin tsanani da yalwa wa amma ahmadu amma shi ahmadu falam yusamma bihi ghayruhu aqad ba ta'aba wani suna kahin annabi sallallahu alaihi wasallam banda shi amma muhammad shi kuma haka yake kahin bayyana shi da bayan ya bayyana wasu sun yi tunanin a ba su suna irin wannan iska manta cewa akwai wanda kahin annabta akwai wajen muhammad wajen guda 15 a jahiliya. Hadisi na 976 al-Imam yake cewa hadathana al-Qanabi an Malik an Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir anna Abdullah ibn Zaid wa Abdullah ibn Zaid yace huwa allazi urina nida'u bi salat. Abu Dawud yace Abdullah ibn Zaid shine wanda aka nuna ma kiran sallah a mafarki. Daga Abi Mas'ud al-Ansari yake cewa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana cikin majalisin Sa'ad ibn Ubadah, fa qala sai lahu Bashir ibn Sa'ad. Sai Bashir ibn Sa'ad yake cewa amarana Allahu an nusalli alayk. Allah ya umarce mu mu maka salati. Ya ma'aikin Allah, kaifa nusalli alayk? Kun salli alayka, ya zamu maka salati. Fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'aluhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shuru har sai da muka yi gurin ina ma baka tambaye shi ba. Ma'ana ka tambaye shi abinda bai da amsa, ka sa shi ya kyale. Kenan wannan shurukin da yake nuna cewa wahayi ne za a mishi salatin ba ta gaban kanshi ba zai fade shi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu, ku ce. Fa zakara ma'ana hadisi ka abun ujra, ya ambaci hadisi irin na ka abun ujra ma'anar shi. A ƙarshen shi yake cewa fil alamin innaka hamidum majid. Fil alamin, yayi ƙarin cewa fil alamin. Ko su wanda suka tafi a cikin bayanan su akan cewa ziyaratu fil alamin bata inganta ba, ina ga ko akwai al-Imam Sheikh Nasiruddin Albani cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, to amma malaman hadisi sun yi raddi akan cewa a ta tabbata. Wannan yana daga ciki sunan ne na al-Imam Abi Dawud. Wannan kuma malamai suna da irin wannan, zaka ga babban malami cikin mas'ala ya samu dan karamin tuntube, wannan bai tasirin komai a cikin ilimin shi. Zaga magabata kaga babban mutun ne yace mun taba ganin ina ga wanda wani malami ne a cikin sahihul bukhari hadisin gashi a gaban mu yana sharhin na karshen shi, yake cewa wannan abun bai tabbata a bukhari ba, alhali kuwa hadisin da yake gaban shi ma ya tabbatar da abun. To kaga har masu sharhi yake cewa wannan babbar gafara ce da Allah yake nuna cewa dan adam tara yake bai cika goma ba, ko ma wane ne shi. Sai ya zamana gashi al-Imam Nasiruddin Albani ya cewa ziyaratu fil alamin bata inganta ba. Hadisi na 977 al-Imam yake cewa hadathana Ahmad ibn Yunus akhbarana Zuhairu akhbarana Muhammad ibn Ishaq akhbarana Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Muhammad ibn Abdullah ibn Zayd daga Uqba ibn Amr, da wannan labari yace qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad, har zuwa karshe da cikon hadisi. Hadisi na 978 al-Imam yake cewa hadathana Musa ibn Isma'il akhbarana Hibban ibn Yasar al-Kilabi حدثني ابو مطرف عبيد الله بن طلحه بن عبيد الله بن قريز حدثني محمد بن علي الهاشمي ان المجمر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم يتي من صرفه دو وند يكي فرانتا مشي ري ان يبطال بالمكيال الاوفى اتشكا مشي ده ماوني مفي تشكا اذا صلى علينا اهل البيت اذا زي منا صلاتي مو اهل البيت فليقل يتي اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين na raddi ne ga ɗan shi'a. Duk inda kaje ɗan shi'a zai yi salati, ba zai ce ba da iya da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A salatin ɗan shi'a babu sayo matan Annabi, dan a wajen su duk ƴan wutan. Wa zurriyatihi da zuriyar shi wa ahlul baitihi, in ba kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa babu wasu mutane akzabun nasu fil manqul mafi wa asrafun nasu fil ma'qul. Duk abinda za a kawo na nasi ƴan shi'a sun fi kowa ha'inci da ƙarya. In kuma za a kawo abu na hankali sun fi kowa hauka da wauta. Idan Annabi aka ce duk matan da ya zama da su a rayuwar shi ta duniya duk wuta suka tai, shi faranta mu shari'a kai. Shi ya ji dadi a ce cika jin dadi a ce yana tare da iyallan shi a aljanna. Amma a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan matan shi gaba ɗaya duk sun je wuta, sahabban duka da yake tare da su Abubakar su Umar daga baki ɗayan su duk sun je wuta, shi ɗaya ya tsira. Idan aka yi haka shi akwai jin dadi, wanda al'umma shi ma ba sahabbai ba yana jin damuwa akan rishin tsirar su, kuma ya zamana a ce Allah bai haƙaƙa mishi burin shi ba akan sahabban shi da matan da ke gidan shi duk su je wuta, shi ɗaya ta yi aljanna. Kenan sai ya zamana da awon bai yi nasara ba, ba a yi nasara ba. Manzur ashirar ta kalakar biyun, makusanta ka yi musu wa'azi, kuma makusantan ma ba a yi najahi ba, sun kama kahurai. To ina aka samu najahi? Yace wa ali bihi wa zurriyati wa ali baitihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Nan zan mutakaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mana gafara, Allah ya rasa mu da ikhlasi da yi dan shi, ya kuma karba mana domin rahama shi da jin kan shi. Rana ta yau insha Allah kamar yadda na faɗa, ban mu zawa da kowane littafi, zan mu zo da wancan malam Muhammad zai adadin da wanda ya bashi kawai zai buga mana ya taho mana da wanda abin nan zan yi darasi da su.